a wata sanarwa da shugaban kwamitin campaign na dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar APC ya fitar wato Right Honorable Chibike Rotimi Amechi dake zaman gwamnatin jihar Rivers ya ce za su dauki wannan matakin ne saboda Mrs. Dan Fashion Jonathan ta bada umarnin a rika jifar ƴaƴan jam'iyyar su ta APC yanzu haka dai akwai wani faifan bidiyo dake yawo a yanar gizo uwar gidan shugaban kasa ta Najeriya Dan Fashion Goodluck Jonathan ta kira ga magoya bayanta akan cewar duk wanda yazo ya ce muku canji to ku jefe shi. Uwar gidan shugaban kasar Najeriya ta bayyana haka ne a garin Kalaba na jihar Cross Rivers a lokacin yakin neman zabe. Gwamna Rotimi Amechi ya ci gaba da cewar waɗannan kalamai na tunzura jama'a ne. Sanarwar ta ce irin wannan ikirari irin na uwar gidan tsohon shugaban kasar Cote d'Ivoire ne domin ita ma ta yi kiraye-kiraye da suka haifar da tashin hankali a gabanin zaben kasar na shekara ta 2010. Tuni gwamna Rotimi Amechi ya ce sun aike da wasiƙa ga babban sojojin janar na 'yan sandan Najeriya Suleiman Abba da kuma hukumar nan ta kare haƙƙin bil'adama domin ɗaukar mataki. Gwamna Rotimi Amechi ya ƙara da cewar jam'iyyar su ta APC jam'iyya ce da ke ƙaunar zaman lafiya, don haka ba za mu goyi bayan duk wani mai son tada zaune tsaye ba. Ya ci gaba da cewar
they need to know that when you have God behind you there is nobody.
Gwamna Rotimi Amechi yana cewa ne idan kana tare da Ubangiji ba abinda zai tsorata ka. To ko miye martanin jam'iyyar PDP akan wannan zargin? Barista Abdullahi Jalo na zaman mataimakin kakakin jam'iyyar PDP na kasa kuma ga abinda yake cewa
magana ta harka ta siyasa kaman wannan lokaci wanda ɗan adawan nan babu abun da ake yi illa a yi tashi faɗi a ɗauki baƙin jini a yarfawa jam'iyyar PDP don a durƙusar da PDP. To wannan shi ne irin maganan da shi Amechi ya yi, shi ne abun da ake cewa shashi faɗi.
Muhammad Ahmad Jamo lauya ne mai zaman kansa a Najeriya kuma ya mini fashin baki akan abin da dokar ƙasa ta ce kan wannan batu na kai uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya kotun duniya.
Dan ƙasa wanda yake tana daga cikin wanda ta sa hannu a cikin kafa wannan kotu yana tunanin cewa akwai karya yancin ɗan adam da aka yi mishi ko kuma laifi na yaƙi ko kuma na kisan ƙare dangi zai iya gabatar da kotun shi a ofishin wato chief prosecutor wanda ke can Birnin Hague. To amma game da ita uwar gidan shugaban ƙasa da su jam'iyyar 'yan adawa na Najeriya suna zarginta da aikata wannan laifi wanda ya kamata a ce an gurfanar da ita a gaban kotu kuma hukumomin Najeriya ba su yi haka ba, wannan babu abin da zai hana su.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.